الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد godiya ta ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haduwarmu domin ci gaba da karatunmu na hadithi na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam a cikin littafinmu mai albarka littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha wallafar babban malami na musulunci a Sheikh Imam Abu Abdurrahman Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullahi alaihi a karatu wanda ya gabata da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala muna cikin wato mun gama bayani game da abin da ya shafi at-tashahhud tahiya wanda ta tabbata daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ɗaya-ɗaya har guda shida mun ɗauki ta Abdullahi ɗan Mas'ud sannan ta Abdullahi ɗan Abbas sannan ta Abdullahi ɗan Umar sannan ta mahaifinsa Umar ɗan Khattab sannan ta Abu Musa al-Ash'ari sannan kuma tana na Aisha radiyallahu ta'ala anhum ajma'in wanda a yau insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi da kan matashiyar magana ta gaba wanda malayin mata ta ke da as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wa sallam wa mawdi'uha wa siyaruha wato salati ga farin jaka da sallallahu alaihi wa sallam maiki alaihi salatu wa salam wato bayan mutun ya gama karatun tahiya to dai yi wa maiki alaihi salatu wa salam salati da kuma gurin da ake yin salati din ga ma'aiki alaihi salatu wassalam da kuma lafuzza waɗanda suka tabbata daga ma'aiki alaihi salatu wassalam wanda ya karantar da sahabbai yanda za a yi musu salati saboda abin da ya shafi addini wato ittiba'i ake ba ibtida'i ake ba duk yanda kaga kalma mai kyau ce ka shigar da ita cikin addini to wannan ba za ta zama tokekyawa a cikin addini ba duk abin da addini bai zo da shi ba duk yanda idan ka yake nuna maka cewa mai kyau ne ko bakin ka yake nuna maka mai kyau ne to wannan abin ba mai kyau bane to dan haka sigogi waɗanda suka tabbata daga bakin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dangane da yi musu salati wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli ala nafsihi fi at-tashahhudil awwali wa ghairihi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana yi wa kanshi salati a cikin zaman tahiya na farko da kuma waninsa da zaman tahiya na ƙarshe wato ma'aiki alaihi salatu wa salam a cikin sallah yana yi wa kanshi salati kamar yadda ya tabbata a cikin sunna din tashi وسن ذلك لأمته حيث أمرهم بالصلاة عليه بعد السلام عليه wato ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya sunnanta yin salati din a gare shi ya sunnanta haka ga al'ummarsa yayin da ya umarci al'ummarsa da su yi mai salati bayan sun gaishe shi Allah tabaraka wa ta'ala ya umarci muminai bayan sun gaishe da ma'aiki alaihi salatu wassalamu sannan kuma su mai salati Allah ta'ala ya ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima wato haƙiƙa Allah da mala'ikansa suna yin salati ga farin jaka da sallallahu alaihi wasallam ya ku waɗanda suka yi imani yi salati ga ma'aiki alaihi salatu wassalamu yi gaisuwa iya gaisuwa ga farin jaka da sallallahu alaihi wasallam to ma'aiki alaihi salatu wassalam ya sunnanta yin salati gare shi ga al'ummarsa bayan sun gaishe shi a cikin sallah وعلمهم انواعا من سير الصلاه عليه صلى الله عليه وسلم مايكي صلى الله عليه وسلم يا كرنتر ده صحابي يا koyar da su nau'i nasihoji na salati ga shi maiki alaihi salatu wassalamu wato ba nau'i daya bane zamu ga cewa hadisin da Bukhari da Muslim suka yi ittifaqi akan shi ma akwai nau'i guda biyu akwai na Abdurrahman ibn Abi Layla akwai kuma na Abu Humaid al-Sa'idi idan muka doka hadisin da al-Imam al-Bukhari ya kadaita da shi akwai hadisin Abu Sa'id al-Khudri idan muka doka hadisin da al-Imam Muslim ya kadaita da shi akwai Abu Mas'ud Uqbah ibn Amr al-Ansari al-Badri yana ga zamu ga cewa hatta fi sahihain zamu samu hadisai guda hudu wadanda suke kowanne yana dauke da wani nau'i na siga ta salati na maiki alaihi salatu wassalam daga cikin anwa na salati ga maiki Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ahli baitihi ya Allah kai salati ga annabinka farin jakada sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad wa ala ahli baitihi da kuma iyalan gidan shi wato idan aka ce salati Allah tabaraka wa ta'ala yayi salati ga bawansa kamar yadda al-Imam al-Bukhari a cikin kitabut tafsir nasa kalkashin tafsirin inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima ya kawo athar na Abu al-Aliya Rufai ibn Mihran ar-Rayahi Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ce salatullahi ala 'abdihi thana'uhu 'alaihi fil mala'il a'la wato Allah tabaaraka wa ta'ala yayi kirari ga wannan bawon nashi a cikin jama'ar sa wanda take madaukakiya a cikin a wajen jama'ar sa ta mala'ikai kenan wanda suke sama to Allah tabaaraka wa ta'ala yayi salati ga ma'aiki shine Allah yayi kirari ga farin jakada sallallahu alaihi wa sallam wato a can al-mala'ul a'la sannan kuma ya Allah kayi salati ga iyalan gida na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam wa ala azwajihi wa dhurriyyati ya Allah kayi salati ga mata na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam da kuma zurriya ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam kama sallaita ala ali ibrahima wato kamar yadda kai salati ga alayen annabi ibrahim alaihi salatu wassalam kamar yadda kai salati ga annabi ibrahim da kuma iyalan gidansa innaka hamidun majid lalle haqiqa ubangiji kai ne hamid abin yabo a cikin aikin sa dukkan ayyukanka gabaki ɗayan su ayyuka ne waɗanda suke ababan yabo da a yabe ka akan su majidun kuma Allah kai mai girma ne mubarak ala muhammadin ya Allah ka ƙara sanya albarka ga farin jakada sallallahu alaihi wa sallam wa ala ali baitihi ya Allah ka ƙara sanya albarka ga iyalan gida na ma'aiki alaihi salatu wassalam wa ala azwajihi ya Allah ka kara dada albarka cikin mataye na ma'aiki alaihi salatu wassalam wa zurriyatihi da zurriyarsa kama barakta ala ali ibrahima wato kamar yadda ka zuba albarka ga annabi ibrahim alaihi salatu wassalam da kuma iyalan gidansa innaka hamidun majid lalle haqiqa kai Allah kai abun yabo ne a cikin aikin sa sannan kuma kai din mai girma ne Hamid fa'il bi ma'ana maf'ul kenan haqiqa kai din abin yabo ne mahmudun fi sun'ihi abin yabo ne cikin aikin sa sannan kuma majidun ma'ana azim haqiqa kai din mai girma ne wa hadha kana yad'u bihi huwa nafsuhu sallallahu alaihi wa sallam wato wannan salatin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya kasance shi da kanshi ina yin addu'a da shi yana yin wannan salati da a cikin sallah yana yin wannan Allahumma salli ala Muhammad to yanda yake cikin Bukhari da Muslim babu ala ahli baiti ya zo shi cikin Bukhari da Muslim kamar yadda shi ma Albani yayi magana yace Imam Ahmad al-Imam Bahawi suka rawaito wannan hadisi da sanadi wanda yake ingantacce wa shaykhani dun ahli baiti wato Bukhari da Muslim sun rawaito wannan hadisi amma ba tare da saka ahli baiti ba na'am mun gane da kyau ku Allahumma salli ala Muhammadin
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وأنا شكما حديث عبد الرحمن ابن أبي ليلى. عبد الرحمن ابن أبي ليلى شو وترانا لقيني كعب بن أجرة. كعب بن أجرة يا حددني سيجدني مالا عبد الرحمن ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم. Shin bazan baka wata babbar kyauta ba wanda na jiyo ta daga bakin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, saboda shi Abdurrahman ibn Abi Layla ba sahabi bane tabi'i ne. Yace to shin bazan baka wata babbar kyauta ba wanda na jiyo ta daga bakin farin jakada sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman yace fa qultu bala fa ahadi haji, yace kware ko bani ta ai da ma abinda muke nema kenan, abinda muka huto nema ita ce babbar kyauta ta ma'aiki, tar ma'aiki ta muke nema. Ce to wata rana muka ce ya rasulullahi kada alimna kaifa nusallimu alayka fa kaifa nusalli alayka. Allah ta'ala ya sanar da mu yanda zamu yi maka sallama, zamu gaishe ka, to yaya zamu yi salati a gare ka? Sai manzo Allah ya ce to qulu allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala wali bukhari ibrahim wa ala wali ma ali ibrahim innaka hamidum majid, wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala wali bukhari ibrahim wa ala wali ma ali ibrahim innaka hamidum majid. Mun gane? Allahumma salli ala muhammad, ya Allah kai salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da kuma iyalan gida annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda kai salati ga bawanka annabi ibrahim sallallahu sallama badadinka da kuma iyalan gida annabi ibrahim. Hakika kai din abin yabo ne sannan kuma mai girma ne. Ya Allah kai albarka, ka kara sanya albarka ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da kuma iyalan gida na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, kamar yanda ka sanya albarka ga annabi ibrahim da kuma iyalan gida na annabi ibrahim. Hakika kai abin yabo ne sannan kuma mai girma ne. Sai kuma nau'i na uku, Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahima wa ali ibrahim innaka hamidum majid, wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahima wa ali ibrahima innaka hamidum majid. Wato ya Allah kai salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da kuma iyalan gida na ma'aiki, kamar yadda kai salati ga annabi ibrahim da kuma alayen annabi ibrahim. Hakika kai abun yabo ne sannan kuma mai girma ne. Ya Allah ka kara sanya albarka ga ma'aiki alaihi salatu wassalam da iyalan gidansa, kamar yanda ka zuba albarka ga annabi ibrahim da kuma family din gidansa. Hakika kai dan abun yabo ne mai girma. To wannan shine siga ta uku kenan ko? Sai kuma siga ta hudu, Allahumma salli ala muhammadin nabi, Allahumma salli ala muhammadin nabiyil ummi wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ali ibrahima, wa barik ala muhammadin nabiyil ummi wa ala ali muhammadin kama barakta ala ali ibrahima fil alamin innaka hamidum majid. To wannan ita ce siga ta hudu. Ya Allah kai salati ga annabi muhammad annabi, wannan annabi naka farin jakada al ummi wanda bai rubutu bai karatu, wanda wannan babban kambe ne na ma'aiki alaihi salatu wassalamu. Ma'aiki alaihi salatu wassalamu lokacin da ya zo, kuma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhudduhu bi yaminika, wadala baya rubutu baya karatu, amma kuma Allah tabaraka wa ta'ala sai arzuta shi da babbar mu'jiza, kafaka bil ilmi fil ummi mu'jizatan fil jahiliyyati wa ta'dibi fil yutubi. Wato ya ishe ka mu'jiza mai girma ta hanyar yanda Allah tabaraka wa ta'ala ya dura wa farin jaka da sallama ilimi ga mutumin da ya zamanto ummi ne, la ya karau wa la yaktu, baya rubutu baya karatu. Sannan kuma ya ishe ka babbar mu'jiza mai girma yanda manzo Allah ya samu ladabi kyakkyawa, cikakken ladabi, wanda kuma a lokacin da ya tashi ba a hannun mahaifinsa ya tashi ba, babansa ya rasu kafin a haifi manzo Allah. Sannan kuma mahaifiyarsa ta rasu yana dan karami. Kaga irin mutumin da ya tashi a wajen kakanni ba kowa bane da aka same shi da hankali da nutsuwa da ladabi. To amma manzo Allah ya hada guda biyu, ga ilimi ga wanda baya karatu kuma baya rubutu, ga kuma ladabi cikakken ladabi, ya zama to wa'inna kal ala khuluqin azim, kamar da Allah ta'ala ya faɗa ce wannan ya ishe ka babbar mu'jiza ga ma'aiki alaihi salatu wassalam. Shi ne kuma Allah ta'ala ya ambace shi da annabiyul ummi a cikin alqur'ani, الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل غاني دا كيو وعلى آل محمد يا الله كقال سنيا كقال إن صلاتي كآل يا مأيكي صلى الله عليه وسلم كما صليت على آل إبراهيم كما يندك صلاتي كالنبي إبراهيم لكم إيالين جدنسا وبارك على محمد يا الله كقال سنيا البركة كمأيكي صلى الله عليه وسلم وننفلن جكادا ناكا وندهيكي أمي wanda baya karatu baya wato ummi idan ka dauke ta ba a ma'aiki ba sifa ce ta ta kushewa
na'am
mun gane wato wanda za a ce mishi kidahumi bai iya rubutu bai iya karatu ba aga wannan kaskantar da shi kai a cikin jama'a aka ce ina wanda yake bai iya rubutu bai iya karatu ba baya karatu ko baya rubutu in aka karanto in aka turo mishi message sai ya bai wani ya karanta le ga mun nita ce da gamu waye mun message kace mu sai yar tande da Allah ma kuma wani message ne mai kari ba saboda bai sai kace da Allah rabbi goje mun shi to kuma message ne mai kanshi ka gani ha kuma shi in ka ga mishi ma kuma lo shi zai ce kai zai ce ka rubuta ka maida kuma kace mai wani ne maka message zai ce to maida mishi ce mishi da gode ya ce kuma ni ba ina gaishe shi mun gane to kaga wannan sifa ce ta kushewa to amma a bangaren ma'aiki wannan sifa ce wanda take ta girmamawa da kuma daukakawa ngani sai sa Allah ta'ala ce huwa allazi ba'atha fil umbiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikmata wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin wa ala ali muhammadin sannan kuma ya Allah ka kara sanya albarka ga alayen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kama barakta ala ibrahim kama barakta ala ali ibrahim wato kamar yanda ka zuba albarka ga annabi ibrahim da kuma alayen gidansa fil alamin a cikin talakai innaka hamidun majid lalle hakika Allah kai abun yabo ne sannan kuma kai din mai girma ne sai kuma siga ta biyar اللهم صل على محمد عبدك ورسولك يا الله كاي صلاتي كفرن جكادا صلى الله عليه وسلم باوانك ني sannan kuma jakadan kai kama sallaita ala ali ibrahima wato kamar yadda kai salati ga alayan annabi ibrahim sallallahu alaihi wasallam ubarik ala muhammadin ya allah ka kara sanya albarka da farin jakada sallallahu alaihi wasallama wanda abdika wa rasulika annabinka ne kuma bawanka ne wato bawa ne naka sannan kuma jakada ne naka wanda ka turo shi zuwa ga al'umma ta ƙarshen zamani wa ala ali muhammad ya allah kai aminci da sanya albarka ga alayen annabi muhammad kama barakta ala ibrahima kamar yanda ka zuba albarka ga annabi ibrahim wa ala ali ibrahima da kuma iyalan gidan annabi ibrahim wannan za mu ga cewa hadisin Abu Sa'id al-Khudri ne wanda al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyati ya Allah ka kara salati ga ma'aikin sallallahu alaihi wa sallama da kuma matayansa da kuma zurriyarsa kamar yanda kai salati ga alayen annabi Ibrahim da kuma shi annabi Ibrahim din wa barik ala Muhammadin ya Allah ka kara sanya albarka ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wa ala azwajihi da kuma matansa wa zurriyatihi da zurriyarsa kama barakta ala ali ibrahima kamar yanda ka sanya albarka ga annabi ibrahim da kuma iyalan gidansa innaka hamidun majid wato hakika kai Allah abun yabo ne kuma mai girma ne kai اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد sai kuma siga ta bakwai ya Allah kai salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kuma iyalan gidansa ka sanya albarka ka kara sanya albarka ga ma'aiki alaihi salatu wassalam kuma iyalan gidansa kamar yanda kai salati ka sanya albarka ga annabi Ibrahim da iyalan gida annabi Ibrahim hakika kai abun yabo ne sannan kuma mai girma za mu ga waɗannan sune su yabo as-salati ala annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai su kadai bane ba dai albani ya kawo maka guda bakwai wanda a cikin su sai ka zabi guda uku ko hudu ka haddace a wannan sati din a sati na sama a satin da za mu yi sabgayin Allah ya yarda sai a ga yanda za a haddace kenan ko na'am fawaidu muhimmatun fi salati ala nabiyyi umma wato waɗansu fa'idodi masu mahimmanci da gaske masu mahimmanci kwarai cikin salati ga annabin wannan al'umma shine ma'aiki sallallahu alaihi wasallama alfa'idatul ula fa'ida ta farko wanda zamu kula da kyau idan aka ce fa'ida shine abin da ka samu na ƙari akan abin da kake da shi na baya shine fa'ida dadi akan abin da ka sani a baya da a baka fa'ida to za a dan karar da kai akan abin da baka sani ba kenan yace minal malhuz yana daga cikin abin da zamu hararo ni mulahaza shi mu hango sa cewa anna aktsara hadhihi al-anwa'i wato haƙiƙa mafiya yawan waɗannan nau'i min siyari salati alaihi sallallahu alaihi wasallama na sigogi na salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama laysa fiha dhikru ibrahima nafsihi mustaqillan an alihi babu a cikin su ambata annabi ibrahim shi kadai ya kadai ta gabarin zawa da iyalan gidansa zamu ga cewa idan muka lura da kyau zamu ga kowace imaha ga Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahima amma kaga ala Ibrahima biduni ali Ibrahima za ga cewa abu ne wanda yake mai wahala wa inna ma fiha sani dai kada abin da yake cikin ta kama sallaita ala ali Ibrahima kamar yadda kai salati ga iyalan gida annabi Ibrahim za mu ga cewa akwai guraren da zaka samu ba ambaci ba annabi Ibrahim amma kuma an ambaci ali Ibrahim amma gurin da za ka ga an ka annabi Ibrahim to za ka ga kuma an kawo iyalan gidan nashi was sababu fi dalika albani yace sababi cikin hakan din kwa annar rajula fi lughati al-arabiyyati wato hakika mutum anna alar rajuli fi lughati al-arabiyyati wato hakika iyalan mutum a lugha ta larabci idan aka ce alu fulanin ya tanawulu rajula ya shafa hashi mutumin da kace iyalan gidansa gane da kyau idan kace ina gaishe da iyalan gidanka to da farko shi wanda kace kana gaishe da iyalan gidan nashi ka fara gaishe shi sannan kuma iyalan gidan nashi za su shiga gane idan aka ce in kai kira a waya ko ana wata mushakata a gidan radio aka ce dawa za ka gaisa kace gaida kace ina gaishe da iyalan gidan wani to kana nufin da kanshi shi mai gidan abin da ya kasa tun daga a har z gane shine sai ce anna alar rajuli fi lughati al-arabiyya hakika iyalan mutun a lugha ta larabci ya tanawulu rajula ya shafi hatta shi wannan mutumin da kace iyalan gidansa kama ya tanawulu ghayruhu mimman yaquluhu kama yanda yake shafar wani sama daga cikin wadanda suke kalkashin shi yake dokan dawiyin su kama fi qawlihi ta'ala kama yanda Allah madaukakin sarki yace inna Allah astafa adama wa nuha yiga Allah tabaaraka wa ta'ala ya zabi annabi adam alayhi salatu wassalam sannan kuma ya zabi annabi nuhu alayhi salatu wassalam wa ala ibrahima haka ya zabi annabi ibrahim da iyalan gidansa wa ala ibrahima wa ala imrana sannan kuma ya zabi wato mallam imranu da iyalan gidansa al-alamin akan talikai da kuma fadar wa qawlihi da kuma fadar Allah ta'ala da yace illa ala ludin najjaynahum bi sahadin to Allah subhanahu wa ta'ala ya magana akan cewa wato zai yi kurmus da wato mutanen annabi Lut alaihi salatu wassalam ce to da mahallakar da su illa ala Lut face dai wato annabi Lut da iyalan gidansa su wannan najjaynahum bi sahadin wato mun tsayar da su da jijjishi da aka ce as-sahar shine wato lokaci na jijjihi abin da Allah ta'ala ya ce bil as-saharihum yastaghfiruna wato suna neman gafara a lokaci na jijjihi wanda a lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ta'ala yana saukowa zuwa sama ta duniya a kowane dare kamar yadda hadisi Abu Huraira wanda yana cikin Bukhari da Muslim ya tabbatar sannan kuma wa minhu qawluhu sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin wato wannan da yake dokan ma'anar idan aka ce alu har mutum kin mai gidan kanshi yake fadawa ciki da kuma duk wani wanda yake komawa zuwa gare shi shine fadar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yace Allahumma salli ala ali abi aufa wato Abdullah ibn Abi Aufa yace kana annabi sallallahu alaihi wasallama idza atahu qaumun bi sadaqati qala Allahumma salli alaihi fa atahu abi bi sadaqa fa atahu abi bi sadaqati fa qala Allahumma salli ala ali abi aufa ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace idan mutane suka zo mushi da sadakar su sai musu addu'a yace Allah kai musu salati sai mahaifina Ibn Abi Aufa Abu Aufa sai yazo da sadakar shi sai manzo Allah yace Allahumma salli ala ali abi aufa ya Allah kai salati ga wato iyalan gidan abi aufa da kuma shi kanshi ga da tau da iyalan gidan shi da kuma shi kan nashi wa kadhalika lafzu ahlul bait haka nan idan kace ahlul bait iyalan gidan wani ngana da kyau kazo da ahlul bait ba ahlul bait ba to shi ma wannan ahlul bait din ya shafi shi mai gidan shi zai fara shiga da farko sannan kuma wadanda za su biyo bayan shi lokacin da Allah ta'ala ya ce rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlul bait wato rahama ta Allah da kuma alkhairansa sun tabbata akan ku ya ku iyalan gida annabi ibrahim alaihi salatu wassalam wato shi annabi ibrahim din albarka din da rahama din shi ta fara shafa sannan kuma sai ta fada cikin gida gane shi yake fara shiga shi yasa ahlul bait shi yasa wadanda suke ganin cewa ba inda Allah ta'ala ce zai shigar da fir'auna cikin wuta ana cewa dai za a shigar da wadanda suke babbiye shi annaru rabbuna alaiha guduwa wa ashiya wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashad al'adab to suka ce za a shigar da iyalan gidan fir'auna ne azaba wanda suke mafi sani babbiya fir'auna za a shigar da shi su azaba amma shi ba a ce ba za a shigar da shi azaba da aka ce al shi mai abin farko shi yake fara shiga sannan kuma wadanda suke mabiyan nashi sai su fiyo bayan shi mun gane fa inna ibrahima dakhilun fihim wato hakika annabi ibrahim ya shiga cikin wato ahlul bait din bala shaykhul islam ibnu taymiya Allah ta'ala jikansa da rahama yace wali hadha saboda haka ne ma jaa fi aktharil alfaz wato yazo a cikin mafiya yawan lafuzza na salati ga ma'aiki alaihi salatu wassalam kama sallaita ala ali ibrahima wato kamar yadda kai salati ga annabi ibrahim da kuma iyalan gidansa wa kama barakta ala ali ibrahima kuma kamar yadda kai ka sanya albarka ga iyalan gida annabi ibrahim tare da shi annabi ibrahim wa jaa fi ba'dha ibrahima ibrahim nafsu wato a shashe daga cikin su kuma lafazin ibrahim din yazo shi da kanshi kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahima li'annahu huwa al-aslu fi as-salati wa az-zakati saboda shi annabi ibrahim din shine asali cikin salati din da kuma sarkata din saboda shi annabi ibrahim shine za a yi salatin da shi go dan shi to kuma iyalan gidan shi za su shiga ne saboda karkashin shi za su ci albarkacin sa ne wasa'iru ahli baiti innama yahsulu dhalika taban wato sauran iyalan gidan shi hakan din zai tabbata a gare su ne saboda bi ga annabi ibrahim waja'a fi ba'dha dhikru hadha wa hadha tanbihan ala hadin wato a shashe daga cikin wadansu ruwayoyin da mu ga cewa ambaton wannan da wannan din yazo saboda fadakarwa akan guda biyan duka a waɗansu daga cikin ruwayoyi din kamar yadda muka gani da mu ga cewa an ambaci annabi ibrahim a wani gurin kuma an ambaci alayen shi su kadai a wani gurin kuma alayen kadai za a kawo tun daga farko har ƙarshe mun gane da kyau akwai kuma gurin da aka hada su duka kamar yadda yake cikin sahih bukhari idza alimta zalik albani yace to idan ka san haka faqad ishtahara at-tasa'ul bainal ulama'i an wajhi at-tashbih fi qawlihi kama sallaita haqiqa tambaya ta shahara tsakankanin malamai dangane da fuska ta kamanceceniya cikin fadar ma'aiki alaihi salatu wassalam da yace kama sallaita ala ibrahima wa ali ibrahima kamar yadda kai salati ga annabi ibrahim da kuma iyalan gida annabi ibrahim dan me ce li annal muqarrara saboda abin da yake abin tabbatarwa a wajen malamai annal mushabbaha dunal mushabbahi hakika abin da ake kamantawa kasa yake da wanda ake kamanta shi da shi wanda ake kamantawa dole ya zamanto kasa yake da wanda ake kamantawa da shi cikin sifa din da ake kamanta shi da ita. Lokacin da kace fulanun dal kamar wani kamar wata yake, waka kamanta da waka kamanta. Al-mushabbahu shine fulanu din, al-kamar shine al-mushabbahu din, wani kamar wata yake wajen haske, to da shi da wata wanne yafi haske? Na wata fi haske. Idan ka ce fulanun kalbahari wani kamar teku yake wajen kyauta, da shi da teku wanne yafi kyauta? Teku ya fi shi kyauta. To anan kuma za mu ga cewa Allah ka yi wa annabi salati kamar yadda ka yi wa annabi Ibrahim salati. Kana al-mushabbaha anan ma'aikin shine al-mushabbaha, al-mushabbahu bi shine wa annabi Ibrahim. Mun gane da kyau? Mun gane? Wannan shine abin da yake sananne a wajen malaman balaga. Al-mushabbahu adna min al-mushabbah bi, wanda ake kamantawa kasa yake da wanda aka kamanta shi da shi. Lokacin da aka ce kai wani ilimi gare shi kamar na wani, karka yi tunanin cewa yana da ilimi wanda ya fi na wancan wani. Yawan na wancan wani shi yasa aka ce wani yana da ilimi. Mun gane? Na wancan ya fi yawa kenan. Wani yana da kuɗi kamar na wani, karka yi tunanin cewa wannan wanan da ka faɗa da fari yawan kuɗin shi ya fi na wancan. Na wancan ya fi na wannan yawa. Mun gane? Wani yana ciyarwa kamar wani. Mun gane? Lokacin da aka kamanta ka da mutum, lokacin da za a yi tashbihi, lallai wanda za a kalla a kamanta ka da shi sama yake da kai. Mun gane? To. Ce to wal waji'u huna aksu. To kuma abin da yake afuwa a nan gurin in muka yi lissafi za mu ga cewa sun koya hakan. Saboda ba ma wannan ma'aiki alayhi salatu wassalam ya fi annabi Ibrahim. Haka ne ko? Ya fi annabi Ibrahim saboda ma'aiki alayhi salatu wassalam shine afdalul khalqi ala al-iṭlaq. Ya fi kuma annabi Ibrahim shine yake biye da shi abul anbiya kenan. Iz anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallama afdalu min Ibrahim, saboda hakika ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya fi annabi Ibrahim. Wa qadiyatu kaunihi afdal, to qadiyar kasancewar ma'aiki shine mafifici sama da annabi Ibrahim. To an ta kuna salatu al-maqlubatu afdala min kulli salatin hasalat aw tahsil, ya zamanto salatin da ake nema Allah ta'ala ya yi wa ma'aiki alayhi salatu wassalam ba wai kamar na annabi Ibrahim ba, a'a sama da na annabi Ibrahim salatin da ya tabbata ko kuma wanda zai tabbata a gaba. Mun gane? Ha? Mun gane da kyau ko? A bangaren malaman balaga idan suka yi magana akan al-mushabbah da al-mushabbahu bi, saboda dama arkanu at-tashbih guda hudu ne, akwai al-mushabbah, akwai al-mushabbahu bi, akwai adatu at-tashbih, akwai wajhu shabahi. Ko to akwai lokacin da zai zamanto an zo da al-mushabbahu da al-mushabbahu bi kadai an shafe adatu at-tashbih da kuma wajhu shabahi, to wannan yafi kowanne zama jamil at-tashbihul baligh kenan. Mun gane? Da kace zaidun asadu, kaga anan ka shafe adatu tashbih, ka shafe wajhu shabih. Mun gane? To yanzu da kace malam zai zaki, wato jarumi ne irin jarumta zaki gare shi, ka san ba za ka haɗa ba malam zaidu bil adama da malam zaki wannan shi kuma sarkin dawari da Allah. Malam zaidu inda aka ce bayan magariba aka ce mu je tafi can bayan makarantarsu, Allah zai ce dai a bar shi fitila, ba zai shiga daji ba kai karfe daya ce. Kun gane? To kaga a yanzu al-mushabbahu bihi wannan sifa din da ake tabbatarwa shi al-mushabbah, ta tare da al-mushabbah bihi ta fi karfi. To idan muka kallaci kuma salati ga ma'aiki kamar yanda aka yi wa annabi Ibrahim, zai zamanto kenan irin salatin da aka yi wa annabi Ibrahim shi ake nema Allah ya yi wa ma'aiki, kuma ma ba ma lalle bane ya mushi kamar yadda yayi wa annabi Ibrahim. To arbani zai bada amsa. Mun gane? Wa ajabul ulama wa an zalika bi ajwibati, saboda malaman su ba abin da suka bari. Eh, malaman musulunci ba abin da suka bari, dan abin da zai iya kawa rudani, to za su bada amsa tire-tire wani lokacin za a baka amsa sama da amsa ɗaya sai a baka amsa goma ka je kai ka wuni kana karatu mun gane yace malamai sun ba da amsa an zalika akan hakan din bi ajrubatin da amsoshi wanda suke masu gamsarwa kafiratin masu yawa taraha fil fathi wato idan ka koma cikin fatul bari na ibn hajar al asqalani zaka gansu wal jala'i da kuma cikin jala'ul afham fi salati ala khairil anab na ibn al qayyim shi ma za a ganshi wa qad balagat nahwa ashrati aqwali yace wato amsoshin da malamai suka bada yace sun kai kwatamkacin maganganu guda goma wajen wannan amsa din in bata maka ba to ga wata in bata maka ba ga wata in bata maka ba ga wata a cikin dai guda goma zaka samu wanda za ta gamsar da kai albani yace ba'duha ashaddu da'afan min ba'd wadansu daga cikin amsoshin sun fi wadansu tsananin rauni illa qawlan wahidan yace ni iya dai abinda na fahimta cikin maganganun nan guda goma da malamai suke wajen bada amsa akan wannan magana magana daya ce naga cewa tana da kai karfi kuma ta cika sharuda fa innahu qawiyyun hakika wannan maganar mai karfi ce ita ba mai rauni bace wastahsanahu shaykhul islam ibnu taymiya yaga tawon wannan maganar ibn al-qayyim da kuma daliban sa ibn al-qayyim wa huwa qawlu man qala wato maganar da take mai karfi ita ce maganar wanda yace inna ala ibrahima wato hakika iyalan annabi ibrahim iyalan gida na annabi ibrahim fihimul anbiya alladina fi ali muhammadin mithlu alladina laysa fi ali muhammadin mithlu da aka ce iyalan gidan annabi ibrahim a cikin su akwai annabawa wanda kuma iyalan gidan ma'aiki alayhi salatu wassalam ai ba annabawa ko farko abin da zamu kalla cewa iyalan gidan annabi ibrahim akwai annabi isma'ila a ciki akwai annabi ishaq akwai annabi yaqub kuma ga su annabi yusuf kuma akwai shi ma'aiki din sallallahu alaihi wasallam saboda shi din ma ya fito daga gidan annabi ibrahim ko to kaga a cikin iyalan gidan annabi ibrahim akwai annabawa to iyalan gidan ma'aiki ba akwai annabi ba annabi mun gane dai kenan to fa idza quliba lin nabiy sallallahu alaihi wasallama wa li alihi min as-salati alaihi mithlu mali ibrahim wa alihi wa fihimul anbiya to idan aka nemi yin salati Allah ta'ala yayi salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da iyalan gidansa irin misalin salatin da yayi wa annabi ibrahim da iyalan gidansa wanda tare da cewa a iyalan gidan na annabi ibrahim akwai annabawa ba ɗaya ba biyu ba uku ba hudu ba ga sunan burcin ka dauka annabi ibrahim dan sa annabi isma'ila da annabi ishaq wayna diyansa ne annabi yaqub jika ne annabi yusuf jika ne na annabi ishaq wanda kuma annabi yusuf yana daga cikin annabawan da a ta lokacin da ma'aike isra'il yayi mi'raji a sama ta uku ya haɗu da shi ya haɗu da annabi yusuf wanda ya ce kuma an bashi rabin kyau kamar yadda yake cikin sahih muslim hadithan anas bin malik mun gane to kaga ashe akwai waɗanda suke wato jigajige ne akwai ɗan ajin alajikan mu cikin iyalan gidan annabi ibrahim kuma in ka dauka shi ma ma'aiki din kanshi aka ce fami din wane ne zaka ce na annabi ibrahim saboda ya fito daga gidan annabi isma'ila ne hadithun wasila ibn al-aska na cikin muslim inna allaha astafa kinanata min waladi isma'ila wastafa min kinanata quraish wastafa min quraish bani hashim wastafa ni min bani hashim kaga shi ma daga cikin din ya fito shi ma da cikin iyalan gida to sai aka yi salati gare su a dungule kamar sallaita ala ali ibrahim wanda manzo Allah ya shiga ciki to kuma sai aka zo kuma aka yi takhsis din sa ba'da ta'min wanda za ka ga kinan akwai doriyar salati akan wancan salatin da aka yi mishi na baya mun gane da kyau to to kaga yace hasala li ali muhammadin min zalika ma yaliku bi to zai tabbata ga iyalan gida na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga wannan salatin da aka nema Allah ta'ala yayi wa manzon Allah da iyalansa ma yaliku bihim abin da ya dace da su iyalan gidan na ma'aiki fa innahum la yabluguna maratibal anbiya saboda hakika iyalan gida na ma'aiki alaihi salatu wassalamu matsayinsu da darajarsu bai kai matsayin annabawa ba mun gane da kyau ya kai matsayin annabi Isma'il, annabi Ishaq, annabi Yaqub, saboda wato daraja ta annabta wato istifa'i ne daga Allah tabaraka wa ta'ala. Allahu yasdafi min almala'ikati rusulan wa min annas, wato Allah ta'ala shine yake zabar manzannai daga cikin mutane da kuma mala'ikai, dan haka ba yawan ibada bane. Duk yanda mutum ya kai da matsayi da girma da bauta ga Allah ta'ala da kusanci a wajen Allah, ba za ka hada shi da annabi ba. Shi yasa zamu ga cewa afdalu hadhihi umma ba'da nabiyha shine Abubakar, ko to shi ba za ka hada shi da annabawa ba. Annabawa sun fi shi daraja a wajen Allah subhanahu wataala. Daga sai ya zama to yanzu cikin iyalan gida na ma'aiki alayhi salatu wassalam, in ka dauka mata yayin shi da diyansa da kuma alu aqil da alu ja'far da alu ali da alu abbas, dan iyalan guda hudu, da mu ga cewa dukkaninsu da ma kace sahabbai ne na ma'aiki, amma kuma wadanda ma musu ga ma'aiki alayhi salatu wassalam, ko tunda ciki jikokin ma'aiki su Al-Hasan da Al-Husain suna da yaya, kaga ƴaƴan su su gaba ma'aiki, mun gane da kyau. Sai zama to kaga kuma suna cikin mai ahlul baiti, kaga ba za ka hada su ba da annabawa. To shine yasa ce wa tabqa az-ziyadatu allati lil anbiya'i, sai zama to wannan doriya wanda take ga annabawa, wanda a cikin annabawa din akwai annabi Ibrahim, sai ta wanzu ta yi ta zama to li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a shekare. To san da a wancan gurin a cikin jami'i yana cikin fami din gidan annabi Ibrahim, ko to da aka ce irin salatin da kai wa annabi Ibrahim da iyalan gidansa, to salatin tunda annabawa ne aka ba ai tuwon girma miyar shi nama babba sai babba, mun gane da kyau, wadancan ɗan ajin Allah jikanmu ne. To yanzu tunda su kuma wannan gidan ma'aiki shi kadai ne cikin su annabi, ko yanzu aka ce a musu irin wancan salatin, kaga in aka zubo salatin din mai yawa su iyalan gidan ma'aiki ya dosara musu ne zai, saboda su ba su kai matsayin annabawa ba. Yanzu abin da ya saura mai yawa din kuma sai abai wa ma'aiki, mun gane. Fa yahsulu lahu min al-maziyyati ma la yahsulu li ghayrihi, sai ya tabbata ga ma'aiki alayhi salatu wassalamu na daraja irin abin da bai tabbata ba ga waninsa. Sai da ma'aiki alayhi salatu wassalamu ya tashi da daraja mai girma irin wanda ba wani daga cikin annabawa wanda ya tashi da ita. Qala ibn al-qayyim, ibn al-qayyim Allah ya ji kansa da rahama cikin jalawul afham fi salati ala khairil anam, yace wa hadha ahsanu min kulli ma taqaddama, ce wannan amsa din ita ce mafi kyawo daga dukkan amsoshin da suka gabata a baya, saboda shi ya kawo su a can. Ba shi ana albari da ke dama littafi ne namu na masu sauki a yi asabci a shiga wani, sai ya kawo mana mai kyau din, mun gane. Yace ba'du ha ashadu ba'da ashadu da'afan min ba'du, ko to in ka koma can za ka samu. La'alla ina ga Fathul Bari cikin, za mu same shi cikin kitabun Sirati la'alla cikin juz'i na biyu ko juz'i na uku, to zan daika a gani insha Allah idan na zo da juz'i na biyu zan fito da shi la'alla a sace na sama, sai mu karanta waɗansu daga cikin maganganu, tunda ba ni da tabbas cewa na zo da juz'i na biyu ko da juz'i na uku, da na ɗaya dai ina da yakinin na zo da shi. Na'am. Wa ahsanu minhu an yuqal, albani yace mafi kyawo daga wannan an yuqala a ce Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama huwa min ali Ibrahim, annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ai shi ma yana cikin gidan annabi Ibrahim din, bal huwa khairu ali Ibrahim, bale dai shine ma mafi alkhairin ɗan gidan annabi Ibrahim, cikin gidan annabi Ibrahim manzo Allah ya fi kowa daraja. Kama rawa Ali ibn Talha, kamar yadda Ali ibn Talha ya rawaito daga Abdullahi dan Abbas, Allah ta'ala ya kare da shi da mahaifinsa, cikin fadar Allah ta'ala da yace inna Allaha asbafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin, wato Allah ta'ala hakika ya zaba annabi Adam da annabi Nuhu da iyalan gidan annabi Ibrahim da shi annabi Ibrahim da iyalan gidan malam Imran da shi annabi da malam Imran din, ya zabe su akan talakai. Abdullahi dan Abbas a karkashin wannan ayar sai ya ce wato ali Ibrahim Muhammadun min ali Ibrahim, ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cikin gidan annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. wa hadha nassun albani yace wannan nassi ne a fili karara mun gane idza dakhala ghayruhu min al-anbiya alladhina hum min zurriyyati ibrahim fi alihi idan wani ma'aiki alaihi salatu wassalam daga cikin annabawa ya shiga cikin zurriya ta annabi ibrahim alaihi salatu wassalam wanda yake cikin zurriya ta annabi ram idan ya shiga cikin alayen annabi ibrahim to fadkhulu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam aula ai shigar ma'aiki alaihi salatu wassalam cikin iyalan gidan annabi ibrahim shi yafi dacewa idan har ka ce annabi yusuf dai ne daga cikin fami din gidan annabi ibrahim ko annabi ne ko sannan kuma ya fito daga zuriyar gidan annabi ibrahim ko bai fito ba saboda dan jikansa ne idan ka ce annabi yaqub zuriyar ce ta annabi ibrahim sallallahu alaihi wasallam haka ne ko ba haka bane to ma'aiki shi yafi dacewa saboda ai shine babban da in ana magana akan diya to ai babba shi ake kallo kun gane da jau na'am fa yakunu qawluna kama sallaita ala ali ibrahima ce fadar mu da muka ce kamar yanda kai salati ga alayen annabi ibrahim mutanawilan lis salati alaihi wa ala sa'irin nabiyina min zurriyyati ibrahima ya shafi salati ga ma'aiki alaihi salatu wassalam din da kuma sauran annabawa din daga cikin zuriya ta annabi ibrahim ثم قد امرنا الله تعالى ان نصلي عليه وعلى اله خصوصا sannan kuma hakika Allah tabaraka wa ta'ala ya umarce mu da biyo ma'aiki alaihi salatu wa salam salati da iyalan gidansa su kadai ba tare da wancan ba bayan mu mushi a cikin jama'a sai kuma ya umarce mu mushi da shi da iyalan gidansa su kadai mun gane bi qadari ma sallaina alaihi gurgudan yanda muka mai salati ma asairi ali ibrahim umuman tare da sauran iyalan gidan annabi ibrahim da shi annabi ibrahim din a game tare da su wa huwa fihim shi din manzo Allah kuma yana cikin su a wancan salatin ma da kai na kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim manzo Allah ya shiga ciki wa yasulu li alihi min dalika ma yaliqu bi to yana tabbata ga iyalan gida na ma'aiki alaihi salatu wassalamu daga salatin da zamu abin da ya dace da su ويبقى الباقي كله له صلى الله عليه وسلم sai kuma abin da ya saurayi wanda ga baki da na farin jaka da ne sallallahu alaihi wa sallam qala yace wato ibnu qayyim kenan wala raiba anna salata alhasilata li ali ibrahima wa rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ma'ahum akmalu min salati alhasilati lahu dunahu yace ba ko ba shakka kan cewa hakika salatin da ya tabbata ga iyalan gidan annabi ibrahim tare da cewa kuma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana tare da su akmalu shine mafi cika min salati alhasilati lahu daga salati wanda ya tabbata ga shi ma'aiki alaihi salatu wassalamu dunahum banda su annabi ibrahim da kuma iyalan gidansa ba muka ba kokonto aka haka saboda muka dauki wancan salati da muka da yace ka ba sallaita ala ali ibrahim annabi ibrahim menene annabi ne kuma khalilur rahman ne mun gane cewa wanda mataki ne wanda banda shi ma'aiki kada yake da wannan mataki da cike annabi ma ba kowa bane ya taka wannan mataki din sannan kuma ga annabi isma'il ga annabi isa ga annabi yaqub ga annabi yusuf ga su waye nan dukkaninsu masu daraja ne suna da kai wato suna da kashe na annabta kowanne yana da kai galata annabta sai da muka ga gidan ma'aiki alaihi salatu wassalam cikin ma'aiki da iyalansa su wane ne yake da galata annabta cikin su babu shi kadai da yake da galata annabta ko sai muga cewa wadancan dukkanin su manyan galagare su yanzu lokacin da aka ce ayi salati irin nasu wanda aka musu ga wanda su kuma ba su da wannan galada mutum ɗaya ne yake da galata cikin su irin ta wadancan kaga dole ya zamanto a can yawan yafi nan to kuma ya aka zo yanzu wancan yawa din da aka yi sai aka dawo da shi nan din to wanda za a baiwa din ba su kai ba a ba su wannan din galada mutum ɗaya ne yake da wannan galada kage in aka dan ciccira musu to abin da ya saura din zai zama to ne yawa sai a baiwa ma'aiki Allah sa mu gani fa yutlabu lahu min as-salati hadha al-amru al-azim alladhi huwa afdalu min mali ibrahim qat'an ce to ana nema ga shi annabi ma'aiki alaihi salatu wassalam ana nema mai daga wajen Allah ya mai salati hadha al-amru al-azim wannan al'amari mai girma alladhi huwa afdalu min mali ibrahim qatan wanda shine mafifici ga abin da aka baiwa annabi ibrahim yanke ba kokonto akai wa yadharu hina idin fa'idatu at-tashbihi wa jarihi ala aslihi sai kuma ya bayyana a wannan lokacin fa'ida ta at-tashbih din kamantawa da aka yi da kuma yana nan ya gudana akan asalin shi ba kamar yadda waɗansu daga cikin malamai bane suka rikice suka ce wannan dole a yi kalbin sa bayan da za a ce kamar sallaita ala ibrahim kuma a bar shi akan ala asli yana nan akan asalin shi wa anna al-matlub lahu min as-salati bi hadha al-lafzi a'zamu min al-matlub lahu bi ghayrihi hakika abinda ake nema lahu ga ma'aike alayhi salatu wassalamu min as-salati bi hadha al-lafzi nayin salati ga wannan lafzi a'zamu min al-matlub lahu bi ghayrihi shine mafi girma saboda abinda ake nema ga ma'aiki din da wani wannan lafzi din kai mai salati da wannan lafzi yanda ake nema da kamai da wannan lafzi yafi sama da kamai da wannan lafzi din fa innahu hakika yadda lamarin yake idza kana al-matlubu bid-du'a idan shi wanda al-matlubu bid-du'a abin nema da addu'a inma huwa mithlul mushabbahi bihi inma huwa sanadai kadai shi din kwatamkacin wanda aka kamanta ne da shi walahu awfaru nasibin minhu kuma yana da kai cikakken rabo daga wancan din wanda aka mai shi din ma rabo wanda aka yi mai salati din tare da shi sara lahu min al-mushabbahi al-matlubi aktharu min mali ibrahim wa ghairi to yanzu ya tabbata ga ma'aike alaihi salatu wassalamu daga shi wannan almin al-mushabbahi al-madrub daga wanda ake kamantawa wanda ake nema a mai salati din sama da yanda ya tabbata ga annabi ibrahim din da kuma wannan annabi ibrahim cewa dafa ila zalika min malahu min al-mushabbahi bihi min al-hissati allati lam tasil li ghairi kuma sai rabu zuwa ga hakan din bayan ma'aiki ya tashi da kaso mai tsoka wajen lokacin da kace Allahumma salli ala Muhammadin zai tashi da kaso mai tsoka go to kuma ka hada da kuma rabon da zai samu lokacin da ka saka shi cikin gidan Annabi Ibrahim ai kai kamar sallaita ala ali Ibrahim ka hada shi a tamar dole in aka tashi salati din za a bashi kaso dashi to ga kaso dashi na can kuma ga dashi na nan da shi kade kaga ciki biyu ne zai hada lokacin da ya hada ciki biyu ba za ka hada shi ba da mutuma yace ba zai tabbata ba ga Annabi Ibrahim ko wani Annabi Ibrahim فظهر بهذا من فضله وشرفه على ابراهيم وعلى كل من اله sai bayyana da wannan daga fadlata maiki alaihi salatu wassalam da kuma daukakar sa akan annabi ibrahim da kuma kan kowa min alihi daga alayena shi annabi ibrahim wanda wafihim annabiyuna a cikin alayena annabi ibrahim akwai annabawa ma huwa laiqu bihi abinda ya dace ga maiki din sai ya tabbata ga maiki na fadala da daukaka abin da ya dace da shi wanda babu shi ga annabi ibrahim da kuma wannan annabi ibrahim din wasarat hadhihi salatu dalatan ala hadha at-tafdil wato wannan salati ta zamanto mai nuni ce akan wannan fifiko wanda ba yake alaihi salatu wassalam yake da akan sauran annabawa tabi'atan lahu sanan kuma ta zamanto mai bi ce ga wato fadala ta mai yake alaihi salatu wassalam وهي من موجباته ومقتضياته wato ita wannan salati yana daga cikin abin da yake wajibta wato daukaka ta ma'aiki da kuma fifikon shi akan sauran annabawa da kuma abin da yake hukuntawa fa sallallahu alaihi Allah ta'ala yayi salati ga ma'aiki da kuma iyalansa wa sallama tasliman da kuma aminci a da amincewa kathiran masu yawa wajazahu anna afdala ma jaza nabiyyan an ummati Allah ta'ala ya saka yata wa ma'aiki alkhairi sama da yanda yake saka yata wa wani annabi daga alkhairin da yayi wa al'ummarsa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid to da gane kamata mu kwana mu yi shi a gurguje saboda magana tana da muhimmanci a ce a yi ta azama da بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك